waƙoƙin sun tsaro. To amma gaskiya a duk cikin waƙoƙin album ɗin gaba ɗaya sun mun, amma ni na fi son Flagel a ci gaskiya, saboda lyrics ɗin waƙar sun yi reflecting ɗin rayuwar 'yan matan zamanin nan. Dalili gargaɗi ne, saboda irin 'yan mata masu yawace-yawace kuma ba za su tsaya su nutsu su yi abin da tarbiyya da addini da al'ada suka koya musu ba. An magana kan yarinya mai yawace-yawace ta je nan ta je jiya, ƙarshe ma saboda yawon banza ta yi ta ciki, babanta ya kore ta, ka ga wa gari ya waya. Shi ke ita duniya ta tara nana. Wannan shi ya saka nake son wannan waka ta Flagel.
Dubi Allah, duk abinda za ku yi kusa Allah, sai mai hankali zai gane, gargaɗi rubutun dutse ne, gaskiya na faɗi ku gaggane. Anything where they want talk let them say, Northern soldiers come with a new style, go succeed inshallah, cause people saying madallah, I just wanna say thank you Allah. Omogin I saw you be, ooh, then my friends you change in a week, ooh, girl what a chan way it had baby.
Yau ganta can gobe ka ganta can, ba ta sama ta fara can ta lega can, na za ki je ni ka bani za ni can, ha daga nan naga daidai fita bloku loko, ba ruwanta mai ilimi da mai kuɗi da soko, wurin ta ɗaya kullum fitawa mota, za ka sai shadda za ka sai leshi la band GSM wanga mili ne da AD suke magana. Shake your body, give me the microphone. Ahu Eddie, so many of now there's nothing but trouble. Da hanya awle suki su mi hanya devil. Listen up, Northern Soldiers gonna make you feel iron. Jump up, jump up, jump up, don't get up. Move your body, body, move your body. Shake your body, body. Say Northern, and then soldiers. Say Eddie, and then Billy.
Everything is bad. Oh, yeah. Girl, what a charm way it had, baby. Baby, la 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 la.
Say in a week.